Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol da tashar mu ta Voice Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma Alpha Radio da ke kuma su kasar Ghana, haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masarare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Jarmai ne daga birnin Washington DC tare da Mahmud Lalu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu za ku ji cewa dazu-dazun nan ne wata kotu a Abuja ta sake ta sakeyar matan nan da ake tuhuma da kashe mijinta wato Maryam Sanda zuwa gidan kurkuku dake Suleja bayan mai shari'a ya ki amincewa da bada belinta. Sai kuma taron da aka gudanar a zauren Majalisar Najeriya inda kungiyoyi masu zaman kansu daga jihohi 36 na kasar suka cika makil a taron da ake kira su din a yayin da Majalisar Wakilan kasar ta bude dandalin sauraron ba'asin jama'a akan dokar sa ido kan ayyukan da kungiyoyin suke aikatawa. So akan haka ne yau muke so zamu ji ra'ayinku akan ya kuke kallon lamuran kungiyoyi masu zaman kansu a kasashen mu na Afirka. Lambar da za a kira dai ita ce alamar tarawa sannan a sa 1-202-205-2655. Kada a manta a sa alamar tarawa a farko kafin a jero lambobin. Ta kuma kawo muku labaran wasanni daga Najeriya amma kafin nan sai a gyara zama a jahalin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Kungiyar likitocin ƙasa da ƙasa ta Doctors Without Borders ta ce akalla musulmi yan kabilar Rohingya 6,700 a kashe a watan farkon samaman da dakarun ƙasar Myanmar suka kai akan ƴan tawayen Rohingya. Kungiyar mai bada tallafi wacce ke Geneva, wacce kuma aka fi sani da Medicine Sans Frontiere ko kuma MSF a takaice, a yau Alhamis ta ce ta kai ga wannan kididdigar ne bayan da ta gudanar da wani bincike akan ƴan kabilar ta Rohingya waɗanda ke neman mafaka a sansanoni ƴan gudun hijira a Bangladesh. Daga cikin waɗanda suka mutu kamar yadda kididdigar ta nuna har da yara ƙanana 730 da shekarunsu suka gaza 5. Ana dai zargin sojojin ƙasar ta Myanmar da ƙaddamar da wannan samame ne akan ƙauyukan ƴan ƙabilar ta Rohingya a jihar Rakhine da ke are maso yammacin ƙasar a watan Agusta. Mummunan samaman ya biyo bayan wasu hare-hare da masu fafutuka ƴan ƙabilar ta Rohingya suka kai akan wasu ofisoshin ƴan sandan ƙasar.
A yau Alhamis, shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi watsi da zargin cewa Rasha ta yi katsalandan a zaɓen shugaban ƙasar Amurka na bara. Ya kuma ƙara da cewa abokan hamayyar shugaba Trump ne suke yada wannan zargi domin su harabta shugabancinsa. Yayin da yake magana a taron manema labarai na gaggawa da yake a duk shekara, Putin ya yi fatan dangantakar Amurka da Rasha za ta samu daidaito. Hukumomin tattara bayanan asirin Amurka dai sun yi amanar cewa shugaba Putin ya ba da umarni a yi shishigi a ƙuri'ar zaben Amurka inda ya nuna fifiko akan Trump domin ya kada tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton. Shi ma dai Trump ya yi tunana ta cewa gangamin yakin neman zaɓensa bai haɗa kai da Rasha ba. Shugaba Putin har ila yau ya nuna damuwarsa kan shirin Amurka na janyewa daga wata yarjejeniya ta daƙile yaɗuwar makami da aka ƙulla, yana mai cewa Rasha za ta ci gaba da mutunta matsayar da aka cimma.
Hukumomin Somalia sun ce akalla mutane 18 ne suka mutu sannan wasu 12 suka jikkata bayan da wani ɗan ƙunan baƙin wake ya tarwatsa kansa a babban ginin horar da 'yan sandan ƙasar da ke Mogadishu, hedkwatar birnin ƙasar, a yau Alhamis. Mukaddashin kwamishinan 'yan sanda General Mukhtar wato Hussein Alfra ya ce maharin ya shiga farfajiyar cibiyar horar da 'yan sandan ne da ta General Kahiye Police Academy ba tare da an sani ba. Ya ƙara da cewa mutumin ya kai harin yayin da ake bitar faretin shirin murnar bikin kafa rundunar 'yan sandan Somalia a karo na 74. Kungiyar Al-Shabab dai ta ɗauki alhakin kai wannan hari na Alhamis. Wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya da aka bada da ya fitar da wani bincike da aka gudanar cikin watanni 20 da suka gabata ya nuna cewa baya ga jami'an tsaro, har-haren da kungiyar ta Al-Shabab na ci gaba da shafar fararen hula. Michael Kitting, wakilin babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ne a ƙasar ta Somalia.
60% of all civilian casualties during that 20-month period that the report covers.
Ya ce kashi 60 na fararen hula da suka mutu cikin watanni 20 da suka gabata duk daga har-haren kungiyar Al-Shabab ne. saboda haka kungiyar ita ce tafi daukan alakin kisan mutane idan ana magana fararen hula.
Labarin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata babbar jami'ar Amurka a yau Alhamis ta ce Washington na da hujjoji kwarara da ke nuna cewa Iran na samar da makamai ta haramtacciyar hanya ga 'yan tawayen Yemen a ɗaya daga cikin halayenta marasa kyau da take yi a yankin. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta bayyana haka ne a gaban wani babban burbushin makami wanda ta ce an samo shi ne daga wani makami mai linzami mai tafiyar gajeren zango da mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran suka harba a kan Saudiya wanda ya fada a kan wani filin jirgin saman farar hula. Haley ta kuma soki yarjejeniyar daƙile shirin nukiliya na Iran da aka cimma a shekarar 2015 tare da wasu manyan ƙasashen duniya shida. Tana mai cewa Iran ta buya a bayan shirin tana abinda ta ga dama, sai dai Iran ta fitar da wata sanarwa tana watsi da abinda Amurka ta faɗa a taron manema labaran, inda ta kwatanta kalaman Haley a matsayin marasa tushe kuma masu tunzurawa. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kuma yadda kuka ji da farko, dazu-dazun nan ne wata kotu a Abuja ta sake ta sakiyar matan nan da ake tuhuma da kashe mijinta wato Maryam Sanda zuwa gidan kurkuku da ke Sleja bayan mai shari'a ya ki amincewa da bada belinta. Daga harabar kotun ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
Wannan shari'a da ake yi tsakanin Maryam Sanda da kwamishinan 'yan sanda na babban birnin tarayya Abuja. Bisa zargin ita, Maryam Sanda ta kashe mijinta Bilyaminu Muhammad ran 19 ga watan Nuwamban da ya gabata. Tun da farko, alƙalin babbar kotun babban birnin tarayya Abuja, mai shari'a Halilu Yusuf, ya karantowa Maryam Sanda laifin da ake tuhumata a kai na kashe mijinta Bilyaminu Muhammad. Ya kuma tambaye ta ko ta amince. Nan take, Maryam Sanda, wacce ta sanya koriyar atamfa, ta rufe kanta hatta fuskar ta ma ba iya gani, rike da carbi a hannunta tana zikiri. Tace bata amince da halaka mijinta Biliya ba. Sai kuma mahaifiyar Maryam Sandan, wato Hajjia Maimuna Sanda, da wan Maryam Sandan, wato Aliyu Sanda, da kuma wutar aikin gida mai suna Sadiya Aminu, da su kuma ake tuhumar su bisa zargin lalata shaidar zargin da ake wa Maryam na share jini da sauran abubuwan da ka iya zama shaida bisa wannan shari'a da ake yi a halin yanzu. Su din ma sun ki amincewa da wannan zargi. Lauyan Maryam Sanda, babban lauyan Najeriya JB Daudu, ya nemi kotu ta bada belin Maryam Sanda bisa koken cewar ba ta da lafiya da masu wani mutane ukun da ke fuskantar shari'ar. Bayan an ɗage zaman kotun na kimanin sa'o'i uku, ɗazu-ɗazun nan mai shari'a Halilu Yusuf ya zartas da hukuncin cewar ba za a bada belin Maryam Sanda ba saboda kotu bata gamsu cewar rashin lafiyan ita Maryam din ya kai a ce ba za a iya mata magani a gidan kurkuku na Suleja ba, inda a halin yanzu ake tsare da ita.
Sunana Yusuf Umar Kagarko, Robert Yusuf Umar Kagarko. Ni practicing lawyer ne, ina representing family shi marigayi ne, nominal complainant kenan. Ba ni ne ke yin handling case directly ba, amma ni kawai ina nan ina kallon abin da ke faruwa a kotu ne domin gabatar ma wayannan.
To yanzu gashi an bada belin mutane uku daga ciki, ita kuma Maryam Sanda ba a bada belin ta ba, ya kaji da wannan hukunci daga?
Eto kasan law din is very simple and at the same time wahalan shi shine in har ka iya bada abubuwan da zai sa a bata beli kamar yanda shi alkali ya hada, rashin lafiyan da aka ce da take da shi ba su faɗa cewa ko a wannan inda aka rike ta likitocin gurin ba za su iya duba ta ba, ko kuma a ke magunguna da ke nan a wannan gurin ba zai iya warkar da ita ba, abu da alƙalin ya faɗa kenan. So abubuwan da dama ya kamata a ce kai ka faɗa kenan idan kana so a baka beli in exceptional circumstances.
Amma kotun ta ba da belin mahaifiyar Maryam ɗin wato Hajjia Maimuna Sanda da wan Maryam Aliyu Sanda da kuma aikin gida Sadiya Aminu bisa sharaɗin za su samu mutane biyu da ke da floti a nan Abuja, sannan kuma su ajiye faso ɗinsu a gaban kotun. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Shin hakin komai in kun tuna daɗa Allah na makalamu ne ka gaban da hakin aure kuwa.
Tuwa gida Hassan Maina Kaina, To har ila yau muna birnin tarayyar Najeriya ne, inda aka gudanar da wani taro a majalisa wanda kungiyoyi masu zaman kansu daga jihohi 36 na kasar suka taru a yayin da majalisar wakilan kasar ta bude dandalin sauraron ba'asin jama'a akan dokar sa ido akan ayyukan kungiyoyin. Kace 90 cikin 100 na waɗannan ko kuma waɗanda suka halarci taron ne basu suke ta sukar sabuwar dokar da majalisar take niyyar sawa. Daga Abuja ga rahoton da Madina Dauda ta aika mana.
Kungiyoyin sun fito ne daga jihohi 36 na kasar dauke da bayanai kusan iri daya inda suka nuna bacin ransu. Suna mai cewa wannan hukuma da majalisar wakilai ke kokarin kago doka a kansa zai danne musu haƙoƙin su ne na yin ayyukan yau da kullun a kokarin su na gudanar da kungiyoyin su. Charles Oshika Rome ya fito ne daga jihar Nasarawa. Ga abin da yake cewa,
ina aiki a cibiyar mata matasa da raya karkara wato Nawika a jihar Nasarawa, kuma kungiyar tana tarihista da corporate affairs da Nasarawa state government da duk kungiyoyi. A yanzu ma muna zamu yi da AFCC kenan, muna hanyar yin haka. To yanzu kuma sai aka ana cewa ana so a create wani commission, regulatory commission, wancan kuma ai gwamnati na shigan ciki kuma kenan. A ya zama kaman ba non government ba, kuma kaman government kenan.
Muhimmin abu da yafi daukan hankali a tanade 18 da dokar za ta kunsa, akwai batun sabunta rajista a duk shekaru biyu, sannan kuma za a ci taron kungiyar da aka kama da laifi har ta naira 500,000. Wani abu da dan majalisar wakilai Ahmad Babba Kaita ya bayyana hujjar su.
Ni ban yadda ba cewa waɗanda suke bada kuɗin suna samu su ido. In suna sa ido suna cikin masu zargin kuɗaɗen da suke. Na sha in gani a cikin abin nan cewa gashi an nuno camp misali. An ce za a kashe musu kaza, za a yi musu
gudun hijira,
na yan gudun hijira za a yi toilet, amma an hidda kudin gashi ba a yi ba. Su suna ina masu sa'ida. Saboda haka, ko da haka din ne, ya kamata a ce gwamnati ma za ta iya sa'ido. Idan suna da wani koke-koke wanda ya shafi aikin da gwamnati take, to sai su kawo mu, kuma sai mu bincike wannan. Amma duk kasashen duniya suna sa'ido akan abin nan. Kuma ma akwai kungiyoyin wanda ake amfani da su ta ta'addanci a kasashe, waɗansu kasashe ta hannunsu za a shigar da makamai, ta hannunsu za a shiga kuɗaɗe da za a kai ƙasa a je a musu ta'addanci, sai kuma kawai mu sa ido ba ta yi ba.
To sai dai ga Mike Ebo na kungiyar Healthcare Coalition daga jihar Jigawa yana mai cewa wannan ba dalili bane.
If we were regulated and we could not do anything, we have to get permission to do everything. So it's about strengthening the system of the Office of National Planning and Budget, for instance.
Mike Ebo ya ce, idan suna so su kama kungiyoyin jabu da waɗanda ke karɓan kuɗaɗe ba sa aikinsu, to su ƙoƙarin karfafa ma'aikatar tsare-tsare ta ƙasa wadda aka fi sani da Ministry for National Planning. Mike Ebo ya ce, yau shekaransa 25 kenan yana taimakawa kiwon lafiyar mata da yara. Ba a taɓa cewa ƙungiyarsa ta yi laifi ba, kuma dukkan waɗanda ke ba su kuɗaɗe daga ƙasashen waje suna sa ido a ayyukansu. Ya ce, ki dubi ƙasashe irin su Kenya da Rasha da Masar sun yi irin waɗannan dokokin, amma ba su samu nasara ba. Abin jira a gani shi ne irin matakin da majalisar za ta ɗauka, ganin cewa kashi 90 cikin 100 na ƙungiyoyin ba su goyi bayan yin sabuwar doka ko kuma kafa wata hukuma ba. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Duba masu na koma gaba, madan baba na koma gaba.
To a gaida Madina Dauda, kafin buɗe layin waya a ci gaba da shakata da wannan waƙar.
Jawabin aure lami, da farko Allah ne gaba, sannan aure na biye, manzon Allah na biye, ta uwa da uba ko suna biye. Shin wakin komai in kun tuna daɗa Allah na makalamu ne ka gaban da hakin aure kuwa. Mai gida da uwar gida an an yi faɗa do annabi, do Allah a ba sauran fita, to amma in an bi biya watakila.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To madalla, mun samu kira na farko daga Plateau. A rika takaitawa domin wasu su samu su masu kira. Na Plateau, wake magana daga Plateau.
Eh, ne magana Bala Komanda ne daga cikin garin Bukur.
To Bala Komanda, muna sauraron ka.
to wannan dai gaskiya maudu'i da kuka dora mu akai Allah ya saka muku da alkhairi kuma gaskiya tsakani ga Allah wannan abu da aka yi ya cancanta kuma ya dace ayi hakan saboda kiyayewa saboda gaba idan ba a daukan doka akan irin waɗannan abubuwan to sai a samu matsala waɗansu kuma sai ya zama su ma abin maimaitawa ne ko abin burgewa a gurin su to muna kira duk masu irin wannan abin Allah ya shirye su Allah ya ganar da su Muryan Amerika Bala Komanda daga cikin garin Bukur Allah ya saka muku da alkhairi
to madalla mun gode Bala Komanda sai Kaduna wake magana da Kaduna
assalamu alaikum warahmatullahi
wa alaikum assalam
to sunana Prince Abubakar daga nan garin kasuwan magani a jihar Kaduna tarayyar Najeriya
to Prince Abubakar a takaita muna sauraron ka
yawa to gaskiyar magana ni a gurina ina goyen bayan majalisar wakilai 100% bisa yunkurin ta na kawo wannan doka ganin cewa ai bukatun yin wannan dokan ne jawo haka an kuma duba ne an ga la'akari da yanda waɗansu kungiyoyi masu zaman kansu suke wuce makaɗi da rawa a wajen gudanar da ayyukan su za ka ga suna gudanar da wani lokaci suna gudanar da ayyukan su wanda suka saba ma dokokin ƙasa to akan haka kuwa ai bai kamata mulkin demokradiyya ya ba da wani dama a ban mu karazibi ba tare da ana sa mana linzami ba an ga za mu wuce doka a rika dawo da mu kan hanya to akan haka ni na ganin wannan yayi daidai saboda a rika kauce ma abubuwan da ka iya jawo su fitintinuwa cikin ƙasa baki ɗaya
to mun gode Prince Abubakar sai muna Kaduna har yanzu wake da Kaduna kuma
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam.
Malam barka da aiki ne maka barka da kokari.
Gaisuwa Musan Garo.
To alhamdulillah Alhaji Musan Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
Muna jinka Musan Garo muna sauraron ka.
To alhamdulillah gaskiya al'amari irin waɗannan dokokin da yana da kyau ɗan Najeriya ya kasance ta kasa da gari ya rika kokari yana kiyaye doka. Sai abin da aka ce idan aka ce akwai wani hurumi wanda za a kai ga matsayin da za a kai a ci mutuncin wani ko kuma a wulakanta wani to ya kamata a ce mutane sun kware da za a tsaya musu iyaka amma dan adam idan ka bar shi ka ce wai ka bar shi kaka to ina tabbatar maka da cewa a yau din nan sai abubuwan da zaka nade kana mamakin shi dan tun da ba lokaci bare mu ban wasu su ma su dan samu su lallata kashe ne muka fatan alkari Alhaji Musa Garo nagode
to mun gode Musa Garo mun gode kware sai mu tsallaka zuwa Abuja waki magana daga Abuja
Nana Bashir Muhammad daga Abuja
to abokan
kungiyar muryar ma'abota kafar yaɗa labarai
to muna sauraron ka
to gaskiya Alhaji Musa Garo zan ce yayi magana tunda in aka ce ana balan ababa doka za ka ga cewar da al'amura sun jagule amma doka in za a yi ta tsaya a yi ta da hankali yanda za ta dace da al'ummar ƙasa ba wai a shigo da wasu dokoki ba wanda za su dinga saba ma shari'a ya kamata duk in ka duba kake gani shari'a ma za mu ce ita ce diggin shikin demokradiyya wadda take tafiya daidai da sawun mutane amma a ce a ɗauko wasu dokoki a kawo wanda ba su dace da ƙasa ba ina ganin cewar kamar wasu ɓarakoki za su dinga tafiya duk abin da za su yi su tsaya su dinga yi menene yau in an fito da shi zai daɗa da talaka menene ba zai daɗa da talakan ƙasa ba
to
ka gani abin da ba zai
a takaita don su samu su kira akwai na kan layi suna jira eh to bari muna har yanzu muna Abuja waye daga Abuja kuma akwai wani kan layi
Muhammad daga Kubu Abuja
to Muhammad muna sauraron ka
yawa to gaskiya duk abinda ake maganan da cewa za a yi ba tsari to babu ci gaba kuma hakika lokaci yayi da gwamnati za ta kawo doka irin wannan domin mun san cewa da akwai same NGOs da abubuwan da suke yi cikin ƙasa ne ga ƙasar da Najeriya da al'ummarta saboda haka samun irin wannan commission zai taimaka domin tattace wacce NGO ce wacce abu ne take yi a ƙasar domin ci gaban ƙasa kuma su NGOs din da suke kukan cewa ba sa so damin suna da abin da suke so su boye ne shi yasa ba sa so amma in ka san cewa kana yin abin ka tsakani da Allah baka da wani abin boyewa menene na abin damuwa amma sai in kana da abin da kake boyewa ne zaka damu kudin da suke shigowa a san nawa yake shigowa me ake yi da shi that is accountability amma ba kawai kun karbo kudi da cewa za ku yi abin da kuke so ku yi ba ku yi ba a san nawa ku karbo ba a ƙarshe ba a san me aka yi ba saboda haka ya kamata Kiyan National Assembly ta tabbatar da dokan an yi ta akan tsari ba kuma dokar da za ta kasance domin yin amfani da ita ga 'yan siyasa ba Allah ya
to madalla mun gode sai dai jihar Nasarawa waye daga Nasarawa
to Na'am, to salamu alaikum.
Alaikum salam.
Mai magana Garba Sale, likita radio na garin Agwa Bundoman jihar Nasarawa.
To, Garba
kuma shugaban kungiyar muryar nasara ta jihar Nasarawa.
Mu je zuwa Garba Sale.
To madalla, to a gaskiya mu wannan dokan ya zo mana daidai, domin doka idan aka ce an bar mu sakaka haka, to ba shakka za mu wuce gona da iri ta kowane bangare. Daidai ne a ce kowaɗansu ƙungiyoyi da kowaɗansu matakai a ɗauka, a ce komai za a yi shi bisa doka, to abin zai yi kyau. Domin an sake shi ne ake samun cin mutuncin mutane, ake samun karya dokoki da cin haƙƙin al'umma. Wannan mu daidai ne a kafa kowace ƙungiya doka a bi dokan ƙasa don a zauna lafiya, kuma dokan ta yi aiki bisa gaskiya, ba sani ba sabo.
To madalla, mun gode.
To madalla,
madalla, ina ganin daga nan za mu dakatar ɗaukar lambobin naku, sai kuma Allah ya kai mu. To har yanzu da yana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, yanzu agogo muna cewa karfe 3:20, yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafar Najeriya NFL ta kafa wani kwamiti a ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban hukumar na ɗaya Seyi Akinwumi, domin binciko musabbabin matsalar da ƙasar ta fuskanta a wasanta na neman gurbin gasar cin kofin duniya da ƙasar Algeria. Kwamitin mai wakilai hudu ya kuma kunshi 'yan kwamitin zartarwar hukumar biyu, Ibrahim Gusau da Felix Anyansi Agu, da kuma shugaban hukumar kwallon kafar jihar Sokoto wanda zai kasance sakataren kwamitin. Wasan na ƙarshe na neman gurbi tsakanin Najeriya da ƙasar Algeria ya ƙarƙare ne a kunnin doki da ci 1-1. To amma hukumar kwallon duniya wato FIFA ta baiwa ƙasar Algeria nasara, tare kuma da tarar kuɗi ga Najeriya sakamakon amfani da ta yi da ɗan wasan da bai cancanta ba, Abdullahi Shehu. An baiwa kwamitin wa'adin mako biyu da ya gabatar da rahotonsa, inda zai binciko yadda lamarin ya faru da kuma waɗanda ke da hannu a lamarin. A halin da ake ciki kuma, hukumar kwallon Najeriya tana nan tana shirin fafata wani wasan sada zumunci na biyu da ƙasar Masar a shirye-shiryen tunkarar gasar kwallon kafar cin kofin duniya a Baɗi a ƙasar Rasha. Hukumar tana buƙatar a buga wasan ne a babban birnin tarayya Abuja kafin zarcewar 'yan wasan zuwa ƙasar Rasha. Babban sakataren hukumar Muhammad Sanusi ya tabbatar da cewa ƙungiyar kwallon ƙasar ta Super Eagles tana buƙatar buga wasanni uku na sada zumunci kafin soma gasar ta duniya. A Turai kuwa, hukumar kwallon ƙasar Ingila ta buƙaci mai horar da 'yan wasan ƙungiyar Manchester United Jose Mourinho da ya yi bayani akan kalaman da ya furta kafin soma wasan da Manchester City ta doke United ɗin a gasar Premier. A hira da manema labarai kafin soma wasan, Mourinho ya yi hasashen cewa 'yan wasan City sun fi kowa saurin faɗuwa ƙasa a lokacin wasa, inda ya ce ko iska ya kaɗa sai sun faɗi. Mourinho ya kuma furta cewa baya tsammanin yana da damar furta wasu kalamai na siyasa a filin wasa kamar yadda takwaransa na City Pep Guardiola yake da wannan dama, wanda ya ce ya ɗaura rawayar ƙyalle domin nuna ƙin jinin garƙame 'yan rajin neman 'yancin ƙasar Catalonia a kurkuku a ƙasar Spain. To sai dai hukumar kwallon Ingila ta bai wa Mourinho nan da ranar Litinin domin ya yi ƙarin bayani a kan manufarsa da kalaman. Shahararren ɗan damben ƙasar Ukraine Vladimir Klitschko, wanda ya yi murabus, ya sayar da wani ma'adanin na'urar kwamfuta da ya yi hasashen kashin da ya sha tun kafin Anthony Joshua ya doke shi a watan Afrilun da ya gabata. Ya ko sayar da ma'adanin ne a kan kuɗi fam 160,000. Za a yi amfani da kuɗaɗen ne wajen ayyukan jin ƙai na asusun tallafi na Klitschko. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka, mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yawaitar makaman yaƙi da sakaci wajen ajiyarsu babban haɗari ne ta fuskar tsaro da jin ƙai a duniya. Ta hanyar mallakarsu da ƙungiyoyin 'yan ta'adda da 'yan tawaye da sauran ɓatagari suke yi ba a kan ƙa'ida ba. A bayan kisan dubban jama'a da suke yi a duk shekara, ba mamaman da aka turbiɗe cikin ƙasa da waɗanda ba su kai ga tashi ba da sauran da ba yi amfani da su ba a wajen yaƙi, suna kawo cikas ga gyara da daidaita bayan rikici da tashin hankali wanda ke sanadiyar ɗaukar lokaci kafin a samu ci gaba. Ƙasa Amurka tana ƙoƙari wajen kawo tsaro ga yankunan da rikici ya shafa, ta hanyar rage kashe rayuka da hana jin raunuka da barin waɗanda suka rasa wajen zama kuma muhallansu, wanda ke kawo ci gaban tattalin arziki da sauri. Domin ƙarin ba da haske akan wannan yunƙuri da ƙasa Amurka take yi a wannan fannin a kowace shekara, ofishin kawar da makamai da rage illarsu na ma'aikatar harkokin wajen Amurka yana fitowa da wani rahoto da ake kira Entitled to Walk the Earth in Safety a Turanci, wato takawa ba tare da fuskantar hatsari ba a doron duniya. Sabon rahoton da ya fito ran 12 ga watan Disamba ya nuna yadda Amurka ta saka jarin fiye da dala biliyan 2 da miliyan 900 tun a shekarar 1993 domin karewa da adana kananan makamai da kayan yaki da sharan ma'adanar bamabamai da sauran kayan yaki a fiye da kasashe 100. Wannan saka hannun jari ya sa Amurka ta zama kasa ɗaya tilo da ta fi taimakawa da makudan kuɗi wajen lalata makamai a duniya. Yawancin waɗannan shirye-shirye ba sharar bamabaman da aka turbide cikin ƙasa da waɗanda ba su tashi kawai suke yi ba, suna ilmantar da al'umma musamman ƙananan yara ta yadda za su kauce ma raunuka da rasa rayuka a dalilin bamabaman da ke ƙarƙashin ƙasa da makaman da suka rage na yaƙi da ƙirƙiro ayyukan da za su bunƙasa ƙoƙarin kawo zaman lafiya bayan rikici. Lalata makaman aiki ne mai wuya da yake buƙatar ba da goyon baya daga ƙasashen waje. Saboda haka ne ma'aikatar harkokin ƙasar wajen Amurka da ma'aikatar tsaron Amurka da hukumar raye ƙasashen Amurka da sauran hukumomin ƙasar Amurka suke aiki tare da gwamnatocin ƙasashen waje da ƙungiyoyi masu zaman kansu da kamfanoni masu zaman kansu domin rage makaman da ba su da illa da makaman sojoji da ƙara tsaro a ma'ajiyarsu da ƙirƙiro da shirye-shiryen da suka shafi jin ƙai na kawas da nakiyoyi. A jawabinta na gabatar da rahoton, mataimakiyar harkokin waje mai kula da lamarin sojoji Tina Kaidanau ta kula da cewar goyon bayan zuwa ga lalata makaman da ba su da illa abu ne mai muhimmanci wajen yada manufofinmu na tsaron ƙasa. Ta jaddada cewar nasarar shirye-shirye ya gini ne akan goyon baya mai ƙarfi da muke samu daga majalisa da kuma jama'ar ƙasar Amurka, wanda suka yarda da cewar ƙasarmu tana amfana daga taimakon da take yi na ƙirƙiro wata duniya wanda kowa zai yi tafiya a cikin ƙasa ba tare da fargaba ba. Wannan shine sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla, kafin mu kammala shirin namu ga Muhammad Lalu da labarai amma wannan karan a takaice.
Bayan wani zazzafin yakin neman zaɓe da aka yi mai cike da rudani, dan takarar jam'iyyar Democrat Doug Jones ya yi kira ga abokin hamayyarsa na jam'iyyar Republican Roy Moore, inda ya ce yana fatan zai abin da ya dace ya amince da shan kayan da ya yi a zaɓen mai gurbin kujerar sanata da aka yi a jihar Alabama da ke kudancin Amurka. Jones ya lashe zaɓen ne da kashi 49.9 cikin 100 na yawan ƙuri'un da aka kada, yayin da Moore ya samu kashi 48.4. Jones ya yi yakuwar neman haɗin kai ga abokin hamayyar tasa, yana mai cewa lokaci ya yi da za a mai da wuka cikin kube a kuma nemi haɗin kai. Sai dai Roy Moore ya ce bai amince sakamakon zaɓen ba. A yau Alhamis, shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi watsi da zargin cewa Rasha ta yi katsalandin a zaɓen shugaban ƙasar Amurka na bara. Ya kuma ƙara da cewa abokanan hamayyar shugaba Trump ne suke yaɗa wannan zargi domin su haramta shugabancinsa. Yayin da yake magana tare manema labarai na gaggawa da yake yi a duk shekara, Putin ya yi fatan dangantakar Amurka da Rasha za ta samu daidaito. Hukumomin tattara bayanan sirrin Amurka dai sun yi amana cewa shugaba Putin ya ba da umarni a yi shishige a ƙuri'un zaɓen na Amurka, inda ya nuna fifiko akan Trump domin ya kada tsohuwar sakataren harkokin wajen Amurka Hillary Clinton. Hukumomin Somalia sun ce akalla mutane 18 ne suka mutu sannan wasu 15 suka jikkata bayan da wani dan kunar ribakin wake ya tarwatsa kansa a babban ginin horar da 'yan sandan kasar da ke Mogadishu, headquarter birnin kasar ta Somalia.
Da takaitaccen labarin mu kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Muna taya Alhaji Bello da Amina Koko ta'ziyar rasuwar mahaifinsa Alhaji Zaki na Mama Koko wanda ya rasu ranar Asabar. Allah shi gafarta masa, amin. Yanzu a madadin Muhammad Lalu da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Lazarus Gresham da ta hada da bada umarni, da injiniyan mu na yau Mr. Skip Sisk Ibrahim Jarmeke cewa mu kwana lafiya.